muryoyin matan da suka gudanar da zanga-zangar kenan suna kada-kade da ambaton cewa za su ci gaba da hada kai don a biya musu bukatunsu. Ɗaruruwan matan karkashin kungiyoyi kamar su Action Aid da Rafa mai nema wa mata ƴancin su, kungiyar Wimbies mai kula da kuma taimakawa mata masu sana'a da dai sauransu sun fito wannan zanga-zangar lumanar ne domin neman ƴan majalisun dokokin Najeriya su sake nazari akan matakan da suka dauka na yin watsi da kudirin bawa mata damammakin shiga cikin sha'anin tafiyar da ƙasa. A dama da su, NLOB da ke zaman babbar wakiliya a kungiyar Action Aid a Najeriya ta bayyana cewa ya zama wajibi ƴan majalisun su sake nazari su zartar da kudirin zuwa doka don bawa mata wakilcin da ya kamata. A dama da su don su taimakawa ƴan uwansu.
It is all because of the bill that was turned down yesterday on women representation, and those are the issues why we are saying that they need to go back and think again, and a lot of things are wounding us and nobody is discussing them. And so what we are saying is saboda shugaban al'umma mata ko mace ko yara yara ne, we want an equal environment for our children.
Yar majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Isikwato Umunneochi Inkiruka Onyejocha ta fito rarrashin ƴan uwanta mata da su hakuri su koma gida a daura da marar sake nazari don fito da sabbin dabaru da za su taimaka musu wajen shawo kan maza su ba su haƙin su.
Great Nigerian women,
great,
thought that we are good to go, what it happened, that's why I'm saying that the women should be calm. It's about you've made your point, and that point is worth taking. We need to go back to drawing board.
Ga wasu daga cikin masu zanga-zangar da ƙarin bayani kan abin da ya fito da su.
Sunana Korea Idiahi, kuna cikin matan Wimbies. Mun zo nan ne yau akan ƴan majalisa su ma muka fara jin a ga inda za a yi da mata. Bai kamata a yi policy a ce a mata za a basu a tayan baya ba. Indigenship muke so, mata mun zauna mu ne muka san zafin haifuwa, mun fito mun bar aikin mu mun zo nan mu taro. An bar mu ne a bakin gate, yasa muna nan bakin gate. Ba faɗa ba, ba yaji ba, haɗin kai ne muke so da su. Kuma muna so ƴaƴan mu suka je makaranta su gama su graduate zo samu aiki, amma a'a aiki babu. A ce mata a'a ba ku saku zauna akan kujerar nan ba. Duka duniya ban ga wani dan miji da mace bata haife shi ba. Saboda haka idan za su ce auto su za su san a kujeru 100, mu ba 100 muke nema ba. Muna so kawai kasan muna 35 kujeru mu kawai mu zauna mu yi aiki inda ya kamata. Ai ba za su zo su nuna mana zafin mu ba, mu mata ne muka san zafin mu.
Sunana Hansatu Adegbite Niche, executive director na Wimbies. Sakanina da Allah mun gaci matan Nigeria, wato abubuwan da muke gani a gida a cikin business akwai insecurity ya yawa. Mata yanzu ba dama su kwanta su yi bacci su tashi da murna. To mun ga cewa akwai abubuwa da ke damun mata da maza da suke mulki ba su gane nauyin abubuwan da mata ke dauka ba. Kuma mun ba su opportunity su zama shugaban mu, amma dai har yanzu abubuwa da yawa a gyara su ba. So yanzu abu da muke nema shine ku bari mu ƙara mata su zauna da ku a wajen da kuke daukan matake. Mata su yi magana ma duk matan Nigeria domin mu gyara garin mu.
Ita ma tsohuwar minister ayyukan mata Malama Aisha Ismail ta bayyana rashin jin dadin ta kan wannan batu.
Tabbas ƴan majalisa sun wulakanta matan Nigeria, kuma sun wulakanta Nigeria saboda duk kasar da tace yadda rabin al'ummanta ba za su iya zama su zauna su tsara rayuwar kasan su ba da rayuwar kansu, to babu adalci a wannan kasa. Ai su ma mata mutane ne, kuma a hana su a ce ba za su yi harkan mulki da tsare-tsaren yadda kasan su za ta ci gaba ba, to wallahi dama rashin adalci ne, kuma wannan mulkin mallaka ne.
A ranar Talata ne majalisar dokokin Najeriya ta yi watsi da kudirin nemawa mata kari akan kaso 35 a bangaren samun makaman siyasa. Dan dama da su. Ima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.